sisting candy.
Oh, sisting candy.
Two sisting candy.
Oh, sisting candy.
Oh, my dad, candy.
S-S-S, jambulu ni ya yungkua
Benar kandi, temi kete tui baki daya
Didi S-S-S, jambulu ni ya yungkua
Mzu kandi, yungmena tajui baki daya Didi S-S-S, jambulu ni ya yungkua
Bismillah Allah, maydari hirajuya
Ya maiku, kaika sana kiyua Wakar kandi, ingi sayina tarawa
Benar kandi, temi kete tui baki daya
Didi S-S-S, jambulu ni ya yungkua
Yitaran kandi, nimi kete tui baki daya
Yanka kalli, mweza kasamu utawariya Mayukum, madakwar kwa tamba atankia Munyu kandi, muhuti majunkunya Karatu minyo shiba batini karya Zuwa makaranta Kiranar marina gasi mumfuto mkubita Ndula mutaso yungwa mzumi tarawa
Benar kandi temi kete tui baki daya
Didi S-S-S jambulu ni ya yungwa
Si watarana yungwa abukai baki daya
Namari umkatari enzu kumazani waria Yidanka tenuri bataka kumaseka idaria Sui aiba ayariya Ranar mungkwana ayanzi takiwayo
Malamai alubi ayanzi ambungkwana
Benar kandi temi kete tui baki daya
Didi S-S-S jambulu ni ya yungkwa
Malamamu singi manalim bangirma Sungkuwirda muka muwala sinshapama
Malawarsu yaya muda kumaza jampama Malamai ku ne mafi cikin al'umma babu kamar ku rayuwar da kun shafa ma mun yi godewa a yanzu sai wata rana
Benar kandi temi kete tui baki daya
Didi S-S-S jambulu ni ya yungkua
Nasiha da yanzu kun magajan ku ne wanda ya sanya saba ma wani hangu ne ya je shi gare shi ya biya ya zama
Allah kun sani fa bayya bewa tunda Allah kun sani fa bayya bewa hakkin wani kan wani kan nake ta tunowa
Benar kandi temi kete tui baki daya
Didi S-S-S jambulu ni ya yungkua
Uncle Hassan, say it in the wrong
malama an tosi la gaida ke principal yanda maza na sanya
hajiya hannati jinjina nake gunki dalibai yanzu maza na sanya ya yan uwa
Sai ne gaisuwa gunkiya mai hakuri ce jinjina nake gunki sakina abdullahi gaisuwa gunkiya saudat lawan ali ya gaida ki aisha abdullahi muhammad kenan asiya mustafa gaisuwa nake gunki
amina rabi'u musa gaisuwa gunki fatima abdullahi muhammad kenan Hurayra Adam Abdullahi
Maryam Balarabi Umar Kema Maryam Ibrahim Muhammad Kema
Madina Haruna Abdullahi
Aisha Yusuf Sane Gaisuwa Gunki Khadija Lawan Umar Nayi Gaida Ki
Khadija Adam Innata Gaida Ki
Hafsa Muhammad Abata Nayi Gaida Ki Na'ima Shu'aibu Idris Nayi Gaida Ki
Na'ima Basir Ahmad Nayi Gaida Ki
Jamila Alasan Ya'u Nayi Gaida Ki
Murnar Kandi Ce Mike Ta Juyi Baki Daya DDSSS Jamburo Ne Ya'an Uwa
Jamila Usman Umar Ra'a Gaida Ki Yahanas Abdussalam Inna Ta Gaida Ki Hussein Kali Usman Nayi Gaida Ki Hussein Abdul Karim Kalani Gaida Ki
Zainabu Usman Jinjina Nake Gunki
Zahra Usamin Gaisuwa Nake Gunki Zainabu Abdullahi Gaisuwa Gunki Aisha Yakub Gaisuwa Nake Gunki Aisha Adam Usman Nayi Gaida Ki Aisha Amini Isa Nayi Gaida Ki Maryam Abdullahi Kamis Gaida Ki Uncle Faiz Tindina Nake Yuwa
Kandi Ce Mike Ta Juyi Baki Daya DDSSS Jamburo Ne Ya'an Uwa
Sai Wata Rana Sai Wata Rana Sai Wata Rana
Yan Uwa Da Kannina Lambar Waya Ta Yanzu Da Na Bayarwa
Zero Seven Zero Idan Ka Dannawa
66-0904 H1 Shine Karshen Lambata Hamis S. Yusuf Bareka Mai Wake Da Salisu Yaro Muke Taban Kwana Yan Uwa